A lokacin da na ziyarci ofishin hukumar ta Alhazai da ke Ikeja, na ga maniyata na kaiwa da komowa domin karban jakunan su da sauran kayan guzuri, irin su garin kwaki da tabarmi da riguna da kuma sauran bayanai na maniyata na bana. Ko da yake kokarin samun shugaban wucin gadin hukumar ta Alhazai a jihar Lagos, Alhaji Abdullatif Abdulhakim bai samu ba, kamar da aka ce damini yana Abuja domin gudanar taro da hukumar Alhazai ta ƙasa. Wasu maniyata da nazanta da su a harabar hukumar ta Alhazai a jihar sun yaba da shirin da hukumar ke yi na tafiyar da aikin hajjin na bana, kamar da wannan maliyaci ke cewa.
My name is Agbeluyi Osinewasi. They did a lot for us, so they start early. Now everything become easier for us. They will give us so many things, so we have not been done before. For example, they give us food, hiram, clutch, ram, so and everything give us back strong. So everything so
yace shirin yayi kyau, sun fara aiki da wuri kuma hakan yayi mana dadi, musamman ma wannan gwamnati ta gwamna Ambode an ba mu abin da ba a taba yi ba a can baya, an ba mu ihram da ragunan layya da abinci, duk wanda cewar kaga ba musulmi bane amma yayi kokarin ganin mun ji dadi a lokacin aikin hajjin na bana.
Just that is a Christian, but it did a lot for us.
Ita ma mani ya Bolande ta shaida mani cewar suna cike da farin ciki da kuma fatan alheri ga masu shirya aikin hajjin na bana.
It's okay, it's well arranged, except the fact that sometimes it's strenuous, but the plan is okay, so alhamdulillah for that.
Tace an shirya tsaf, duk da cewar dai ba a rasa wasu ƴan tangarda nan da can ba, amma dai alhamdulillah idan aka mutunta da na baya. To ko menene fatan Hajiya Bolande?
We need somebody that will really put us through. You need somebody to give you the instructions and the do's and don'ts. And
tace muna fatan samun wayanda za su saka mu a layi wajen fadakar da mu aikin ibada a ƙasa mai tsarki, kuma muna fatan za su taimaka mana a can tunda ba za mu sha wuya ba. Tunda farko dai a jawabin sa ga maniyata aikin hajjin na bana, gwamnatin jihar Lagos Akin Wumi Ambode ya kira gare su da su zama jakadu na kwarai ga jihar Lagos da kuma Najeriya, tare da gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa a lokacin da suka fara aikin ibadan nasu a ƙasar Saudiya. A ranar 23 ga wannan watan ne dai za a fara jigilar maniyata aikin hajjin Najeriya zuwa Saudiya, inda daga cikin maniyata fiye da 66,000, jihar Lagos ke da maniyata 347. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos, Najeriya.